jama'a kun gane ko wa sadaka man qal wanda ya shirye waɗannan baitukan waka ko ya kyauta kuma ya faɗi gaskiya da yace wa narun talazza fi ladaha salasilu yughallu biha al-fujjaru thumma yusalsilu sharabu dhawil ijrami fiha hamiman wa zaqumuha mat'umuha hina yu'kalu hamimun wa ghassaqun wa akharu mithlahu min al-muhli yaghli fil buquni wa yush'ilu yazidu hawanan man hawaha wa la yazal ila qa'riha yahwi dawaman wa yanzilu wa fi narihi yabqa dawaman mu'adhaban yasihu thuburan wa yahu yatawalwalu alayha siratun mudhidum wa mazallatun alayhi al-baraya fil khala'iki tuhmalu wa fihi kalalib tu'allaqu bil wara fa hadha naja minha wa hadha mukhardal fala mudhnibun yufdihi ma yaftadi wa in ya'tadhir yawman fala al-udhur yuqbal fa hadha jazaa'ul mujrimina ala ar-rida wa hadha alladhi yawm al-qiyamati yahsulu a'udhu bi rabbi min ladha wa adhabiha wa min hali man yahwi biha yatajaljalu wa min hali man fi zamhariri mu'adhabu waman kana fil aglali piha mukabbalu yace wa naru da wata irin wuta talazza fi ladaha salasilu wadda take balbal a cikin balbalin nata akwai wasu saruƙoƙi kuma da Allah zai ɗaura wanda aka sa a cikinta da su yughallu biha al-fujjaru ana ɗaɗɗaure yan iskan mutane da suka rayu a duniya to ana ɗaɗɗaure su da waɗannan sarƙoƙi an gane shine ana dabaibaye su da ita kenan thumma yusalsilu sai kuma a sa su a sarƙa a ɗauri shine Allah ya ce fa yawma idhin la yu'adhibu adhabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad duk wani ɗauri da ka taɓa jin an yi to a ranan ne za a yi ɗaurin da wani bai taɓa jin ɗauri ba irinsa ko irin huhun gora na da duk wasa ne ɗauri sai an je lahira jama'a kun gane ko Allah ya kyauta sharabu dhawil ijrami fiha hamiman abin shan maɓannata a cikin duniya shine tafasasshen ruwa a lahira an gane ko wa zaqumuha kuma itacen zaqum din wuta ƴaƴan shi mat'umuha shine abincin su hina yukalu a lokacin da suke cin abincin nasu hamimun ga kuma tafasasshen ruwa da za su dora akai wa gasaqun ga kuma wannan ruwan kuraje ko kuma wancan da narkakkar kwalta da fasarorin da aka yi wa akharu mithlahu da kuma wani can irin waɗannan din min al-muhli na watan al-muhli shine narkakkiyar dalma yagli fil buuni wanda yake tafarfasa a cikin cukkuna wayashilu kuma yana kama wuta ya balbali a ciki yazidu hawanan man hawaha wala yazal yace yazidu hawanan watan man hawaha duk wanda ya fada cikin ta shine hawaha din duk wanda ya fada cikin ta yazidu hawana kullun zai ta ƙara bakin ciki ne da damuwa wala yazal ila qariha in ya sulmiya baya kaiwa ƙwariyar wutar jahannama zai ta tafiya yayi ta tafiya an gane ku har sai ya fi shekara 70 irin na lahira yahwi dawman haka zai ta sullubawa yana mai dawama wurin sullubawar wayan zili yana ta sauka cikin ƙasan ƙasan ta can wa fi narihi yabqa dawaman mu'adhaban a cikin wutar da dan wuta kuma ya shiga zai wanzu titir a cikin ta mu'adhaban yana abin azabtarwa yasihu thuburan zai rinka ihu yana kiran halaka waihahu kai cansa an gane ko kai cansa tir da shi yatawalwalu yanda yake wannan rudewar yana kai komo kaito jama'ar musulmi kun gane dan duk wanda wuta ta wuta zaka ga ihu yake yana kiran ya halaka shine Allah ya ce wa amma man uti kitabuhu wara a zahiri fa saufa yad'u subura yace wa yasla sa'ira wani wurin Allah ya ce la tad'u al-yawma suburan wahida wad'u suburan kathira ayin kace halaka daya ai wasani a duniya ne ake haka amma zaka ce ne ya halakoki na halaka ce da yawa yau ka shiga dan halaka ce wanda bayan ta ba wata halaka duk wata halaka da ka taba cewa ka shiga uku to ka fita a cikin ta amma wannan shiga ukun da bayan ta ba wata uku da ake shiga Allah ya kyauta mala yace alaiha siratu akan wuta akwai siradi mudhidu wanda yake mai bala'in santsi an gane ko shine mai bala'in santsi da zamarwa wa mazallatun da kuma gautar da mutane yanzu nan za ga mutun zilla abun nan ya dan gauci yana hawa kan siradi sai mazilla da zayu da kacewa an azilla au uzalla dinna ka un gauci ko a gautar da ni kana hawa sai ka gauci ka wulo na sai ciki alai hal baraya kuma akan wannan sirai ne Allah ke daura halittu gaba ɗayan su tuhmalu fil khalaiq kuma kai ake daukar halittu a daura duka wa fihi kalalib a wannan sirai akan wannan gada ne ake samun wasu kugiyoyi ko makatu tu'allaqu bil wara wanda ake makalar da su da halittu waɗanda suke maciya amana da masu yanke zumunci fa hadha najaminha wannan in ya taho sai kaga Allah ya taimake shi ya tsira bai fada cikin wutar ba ya wuce kan siradi wa hadha mukhardun wannan ko kace ga ya sullube ya fada Allah ka tsare mu sai ya tankada shi kenan yana abin tankadawa sai ga ya sullube ya fada fa la mudhnibun yufdihi ma yaftadi babu wani mai laifi da zai fanshi kanshi da wani abu wanda zai ce zai fanshi kansa da shi ba wanda ya isa a ranar wa in ya'tadhir yawman idan azaba te azaba dan wute ne mu dan daga mai kafa na wata rana shine uzurin falal uzuru yuqbal a ranar kuma ba a karba uzuri a duniya ne in ka bada hanzari ake karba amma can in ka shiga masifa to falal uzuru yuqbal ba a karba uzuri fa hadha jazaul mujrimina ala rida wannan shine sakamakon mabannata yan iska akan halakar da suka raye akan ta wa hadha alladhi yawm alqiyamati yahsul kuma wannan shine abinda zai faru a ran kiyama wadannan abubuwa sune za su faru ran kiyama mala yace a'udhu bi rabbi ina neman tsari daga ubangiji na millaza daga wutan laza wa azabiha da azabar da ke cikin ta wa min hali man yahwi biha kuma ina neman Allah ya tsare ni daga samun kaina a cikin halin wanda zai sulmi ya cikin ta yatal jaljal yana ta tafiya ba kakkautawa wa min hali man fi zamharirin mu'azzab Allah ka tsare ni daga halin wanda ke samun kanshi a cikin mugun sanyin nan a wuta mu'azzab yana abun azabtarwa wa man kana fil aghlal fiha mukabbalu Allah ka tsare ni daga samun kaina in kasance a cikin kukumai a wuta mukabbalu ina abin raunatawa abin raunanawa alti an ta'amiki wa sharabiki wal libas idan kika yi tambaya game da to wani abinci ne za a baki ke yaro take ci in kin shiga wani abin sha za a baki ki sha wani kayan sawa ne za a baki ki sa a jikinki fata'amu naru sai in maimaita miki cewa kitina na dai ce miki abincin wuta ne washarabu naru abin shan ma wuta ne wallibasu naru abin sawar ma wuta ne hadha huwa jildukir raqiq wannan shine jikinki wanda dan kalle shi me shi dan Allah ka dibi jikinka kai yanzu wannan abin da aka fadi jikinka zai iya dauka wannan shine jikin naki da ake wa'azi ana ce miki gashi yan wuta ne masu yin kaza kin iki dena to wannan jikin naki arraqiq mai dan taushi wanda ba wani abu bane da ma kun gane ko alladhi akala alharama wanda anan duniya ya rinka cin haram wa gudiya bil haram tin yana karimi aka ciyar da shi haram wana ma alal harami ya kara girma da bankasa kuma akan haram da aka yi ta ciyar da shi yasiru waqudan linnari to a kiyama wannan jikin naki shine yake zamowa makamashi na wutar jahannama wa ta'aman li jahannama wannan jikin ne yake zama abincin wutar jahannama wala tatasawwari anna hadha aljism ad-da'if almutahalik huwa alladhi tadkhulina bihi an-nara ayyatuha al-asiya karki suran to makwakwalwaki cewa wannan jikin naki mai raunin nan wanda yake abin halakarwa shine wanda zaki shiga cikin wutar jahannama da shi yake mai saban Allah wannan dan jikin naki ba shine zaki shiga wuta da shi ba an gane ko wa innamal jismu yakburu wa yakburu jikin naki zai ƙara zama dan karere ya ƙara zama dan karere katan gaske wa kad warada hadisi yazo daga manzon Allah annabi ya ce darsul kafir mithlu uhud turmin hakorin kafiri da zai shiga wuta turmin shi wannan adras darsu din shi turmin hakori kwara daya ya kai girman dutsen uhud in za a sa shi a wuta haka Allah zai maida shi jama'a kun gane turmin hakori kawai guda daya Allah zai maida shi kamar girman dutsen uhud jama'a kun gane watan idan Allah ya idan ma aka ce Allah ay to yanda ake ta fadin wutar nan yanda take idan aka ce yanda dan adam yake a haka za a dauki shatsin limashi to yaushe ma wutar za ta ci me za ta ci to jama'a kun gane yanzu kaga yanda kake din nan da za ka samu walwala da jin dadi da kwanciyar hankali za ka yi mamaki karkenta kofar nan sai an kara maka girmanta saboda girma ka ci ka more ko eh to a lahira haka Allah zai kara maka girma sai ka zama dan karere me yasa li yadhuqul azab dan su dandana azabar da kyau saboda a yanda mutun yake an sa shi ba zai ji azaba yanda ake son ya ji ta ba dama kun gane ko wa ghiladu jildihi kuma kaurin fatar dan wuta kafin masiratu thalathati ayamin lirakibil musri fatar shi kawai kaurin ta kamun aje tsoka shi dan wuta ta kai tafiyar kwana uku ga mahayin da yake kwararre mai bala'in gudu a gun hawa wa alaikum salam yana tafiya kwararren maguji ko wannan ita ce fata sannan a je tsoka to tsokar daga farkon ta zuwa karshe ina za ta kai kisa za ka ji an ce garwashi za mu karanta garwashi na wutar jahannama wani tun daga nan doran kasa ya kai inda tauraro yake garwashi kwara daya tak Allah kyauta wala taqulina hadha fi haqqil kafir ya ke wawu ya sakarya karki bude baki ki ce wannan ai kafiri ta shafa amma ana fa muslimatun asiya ai ni musulma ce mai sabo saboda haka ni ba za a maida ni haka ba wawu ya sakarya da ba kun gane ka san yanzu duk wani abubuwan da ake fadi na wuta wai shi yana ganin tunda shi musulmi ne to ai me ha to sai aka ce maka musulmi ba zai shiga wuta ba waye gaya ma Allah kyauta faqad jaa fi yako fil hadith sahih yazo a hadisi ingantacce inna min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin al'umma annabi man yu'azzamu fin nar akwai wanda ake maida shi katan gaske dan karere a cikin wutar jahannama hatta ya kuna ahda zawayaha har sai ya zama kamar ɗaya daga cikin filoli ko kuma kwanoninta zawiyarta dama kun gane ku ina irin durkokin nan idan ka je wurin gini ƙato abinda ake ya tare shi to a al'umma annabi mai sabo akwai wanda in ya shiga wuta sai ya zama auta kamar girman wannan abu dan ƙareren ƙato Allah ya kyauta ay rukunin min arkanin nari sai ya zama kamar wani rukuni ne daga cikin rukunan wuta shi wannan hadisi ibnu majah ya fitar da shi da sanadi kyakkyawa ko yace ay rukunun min arkanin nari sai ya zama rukuni daga rukunan wuta fa'il kibaru jismihi kai wannan irin girman jiki na dan wuta wa izamu badani kai wannan irin girma na gangar jikin sa inna lillahi wa inna ilaihi fa idza ma lamasatin naru jismaki lamsatan wuta na shafar jikin ki so daya yake yar wuta iswadda kulluhu an akhirihi gaba daya jikin ki wuta na taba shi so daya sai ya koma baki kirin tun daga farkon shi har karshen shi thumma ta'khuduhu an-nar sannan sai wuta ta hau kan shi ta rike an gane ko fa tahriquhu sai ta kone shi gaba daya wala yanqatu al-azabu abada har abadan abidina an fara kenan azaba ba ta yankewa ta yau ta fita ta gobe ta fita yau ta jibi ta fita gobe idza man tahal jismu idan jikin ki wuta ta ci tsokar ta ci jikin tsokar jikin naki na karewa wa ahraqal jild ta kona fatar taki baddalakillahu ta'ala jildan akhar sai Allah ya sake miki sabon wani jikin sai wuta ta kara sabon aiki wa jahannam talazza wuta jahannama kuma tana bal wa tatawakkal tana kara kunuwa da ci wa fil waqti nafsi a dai wannan lokacin tushadina ala hadhal wajhi raqiq a wannan lokaci kuma a wuta ana jan kiki a wannan fuska taki yar raqiq dibi yar fuska taki a nan duniya amma haka za a jaki da fuska ba wai da kafa ba fuska za a dogana a dandagare kasar wutar jahannama a rinka jan fuska maimakon kafa allazi futinta bihi shabab wanda kika rinka fitinar samari da fuskar taki a shafa gazal a shafa huda amanna alika agoga duk ana fitinar samari da fuskar to haka za a ja fuskar a cikin wutar jahannama a ce wannan shine sakamakon fitinar samari da kika rinka yi da fuskar diyan da wani ya zo kallanta sai te fari da ido sai ga hankalin namiji ya tashi sai ga yana tsuma Allah kyauta bal ba ma haka ba Allah kyauta wa tahmina nafsaki minan nari biwajhiki idan wuta te wuta to sai ki rinka kokarin kare ma kanki wutar amma ba da hannu ba fuskar ki zaki rinka miƙawa kina kare wutar da ita maimakon hannu kaga ko duka aka mutum kokari yake kai hannu to masifan lahira in an shiga wuta wallahi tafi karfin hannu idan wuta tai wuta wallahi sai dai mutum ya miƙa fuska ya ce zai kare wutar da ita Allah kyauta qala ta'ala Allah ya ce afa man yattaqi bi wajhihi su al azab yawm al qiyama kun ji ayar qur'ani ce ai wanda ke kokarin kare muguwar azabaren kiyama ta hanyar amfani da fuskar shi shin wannan shine yafi jama'a kun gane ko waqila lil zalimina a wannan rana mushrikai da kafirai da yan bid'a da waɗanda suka ki barin saba ma ubangiji suka mutu suna yi sai a ce musu dan su ne azzaliman zuqu ma kuntum taksibuna ko dandani balbalin bala'i da masifa nauta sakamakon abinda kuka kasance kuna aikatawa Allah a duniya Allah ya ce kazzaban ladina min qablihim ai waɗanda suka wuce kafin na yau sun ƙaryata masu musu wa'azi fa atahumul azab sai azaba tazo musu ba shiri min haythu la yash'uruna ta inda basu zato ba ta inda a jikin su ba sa jin azaban za ta zo sai Allah ya kullo musu tana jama'ar musulmi kun gani karanta wazkur akha adi gari ne ya dibe da zafi duk inda ka tsaya masifar zafi can sai aka hango abu kamar gatari a gabas sai aka ga baki ne haka sai aka ya fara fashewa ai sai aka fara murna hadari ne sai ya ƙara fasuwa ya cika gabas baki kirin gainan iska sai ta taso sai murna suna cewa hadha aridun mumtiruna ga hadari nan ya taso mai mana ruwa zai mana ruwa annabin sai ya ce a'a bal huwa masta'jaltum bihi kaga Allah ya biyo musu ta inda ba su zato ba abinda kuke cewa ne shine yazo rihun dan iska ce gata nan wata iri sai ka ta kaga munakkara rihun shi sa mala abubakar kuma a tafsirin shi yace kaga tsarin qur'ani duk inda ka ji rihu a qur'ani iska ce mai dauke da masifa da bala'i duk iskar da Allah zai fade ta a qur'ani inda mai dauke da rahma ce riyahu yake cewa amma bai amfani da rihu inda ka ji ta tazo a singularta to dauko masifa ta yi jama'ar musulmi kun gane ko wazkur akha adin id anzara qawmahu bil ahqaf wa qad khalat an-nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa allah inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqina qala innamal ilmu inda allah wa uballighukum ma ursiltu bi walakinni arakum qauman tajahaluna falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna yace bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha adhabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura ko la tara illa masakinuhum ko fa asbahu la yura illa masakinuhum Allah yace kazalika najzil qaumal mujrimina duk inda ka ga yin iska haka muke musu shi sa Aisha ta ce manzon Allah duk sanda ya ji hadari iska ta taso sai fadi da guiwa girim a ƙasa yana ya Allah ka maida ita iska mai dauke da rahma kar ka sa ta zama iska mai dauke da azaba irin wanda Allah ya halakar da waɗancan al'umma me yasa kake wannan addu'a yace da Allah ya gama da su sai yace me kadhalika najzil qaumal mujrimina duk inda ɗan iska suke haka muke musu to kaga iska ta taso ka sani ko ɗan iskan ku sun ja muku su ma a cikin sa akwai mutanen arziki yayi jama'ar musulmi kun gani Allah ya kyauta a ga mu yanzu da an ga hadari ya taso gari ya turniki sai ya ta munna ba san me yake dauke da shi ba alama zai kwaye kwayan gidan zai kwaye kwanan gidanka
Allah ya tausaya mana
Allah kyauta wannan aya tana suratul zumar aya ta 24 zuwa da 5 wa hal yumkinu lil wajhi an yarfa'al azaba zai wuga fuska ta iya kare ma mutun azaba zai wuga fuska ta iya kare wa mutun azaba wa huwa araqqu ma fil jismi duk a cikin jikin dan adam kalla me yafi zama ba komai ba kamar ta jama'a kun gani dukkan jikin dan adam in ka kalli fuska duk abin da ke jikinta shine ba wani abu ba kalli ido kalli hanci yanzu dan Allah a gwada ka gani a dan dauki dan zare kawai a cusa cikin hancinka ka ga yanda za a yi mu tsaba ka shirye mun kai ta neman yin atishawa baka shirya ba sai ga dan abu ne ba wani abu da ya shiga ido sai ga duk matsala to ita fuskar ai gaba ɗayan ta meye ita ba ta ababace in ka kalle ta wa fi zati lahza a wannan lokaci kuma a wannan hali alfammu bakinki kuma ya'kulu zakkum yana cin wannan dan ice na zakkum wa idza aradti an ta'lami qadar azabi zakkum idan kina son ki fahimci gwargwadon kimar azabar zakkum fasma'i kalaman nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum yaqul saurari magana annabi da Allah ya tsare shi daga zamiya yana cewa law anna qataratan min az-zakkum qutirat da za a samu dugo daya na ruwan icen dan zakkum a dugo shi ala ahli dunya a dugo waɗanda ke rayuwa a doran ƙasa a nan duniya la afsadat ala ahli al-ardi ma'aishahum wallahi wannan dugo daya din da ya bata ma waɗanda ke rayuwa a doran ƙasa tsarin rayuwarsu gaba ɗayanta wa dugo daya ma'aishan gaba ɗayan rayuwarsu sai ya dagulata duk sai ya bata ta duka fa kaifa bai man ya kuna ta'amuhu wa sharabu to ina ga wanda wannan shine abincin shi kuma shi za a bashi ya sha wannan al-Imam at-Tirmidhi yace hadisi ne hasanun sahihun qataratun min az-zaqum ka jifa dugo daya na ruwan dan itan zakkum tufsidu ma'aisha ahli dunya yana iya bata rayuwar yana iya gurbata ya lalata rayuwar waɗanda ke rayuwa a duniya gaba ɗayan su hadha ta'amuki wa sharabi kuma wannan kuma shine abincin ki kuma shine abin shanki a wuta ya ke mai saban Allah qala ta'ala Allah yace inna shajarata zakkum lallai itaciyar zakkum ta'amul asim abinci ne na masu saban ubangiji kal muhli yanda ka sannar kakkakwalta wannan misali ne dan dan adam ya fahimta amma tafi yanda kake zato yagli fil butun yana zabarbaka a cikin cukkunan yan wuta ka galyi al hamim kamar zabarbaka ruwan zafi sanda ya gama haduwa wurin tafasa khuduhu sai Allah ya ce wa mala'ikun shi ku kama shi fa'tiluhu ku fusge shi ku wurga shi ila sawa'il jahim zuwa tsakiyar wutar jahim thumma subbu fawqa ra'sihi da an murga shi yace ku ci gaba da kwarara mai a saman kanshi min azabil hamim na azaba mai dauke da tafasasshen ruwa zuku idan ya fada ana zuba mai tafasasshen ruwan sai Allah ce dandana innaka antal azizu ai a duniya ku ne kuke jin ku wata tsiyani kun gagaru kowa alkarim kana ganin kowa bai isa ba sai kai kafu kowa shine alkarim wannan na daga cikin sufofin Allah ko Allah alkarimu ne Allah alazizu ne sai ka dauka ka yafa dukhan ayata 43 zuwa da 9 wa qala kuma a wani wurin Allah yace thumma innakum ayyuha dalluna almukaththibuna sannan ku dinna ya kubatattu masu ƙaryata wa'azi da ake la'akiluna min shajarin masu ci ne daga wata itaciya min zakkum itaciyar ta zakkum famali'una minha albutun masu makara cikkunan ku ne da ita fam ku ci ku koshi fasharibuna alaihi min alhamim ka san duk sanda mutum ya ci ya koshi sai me ruwa ya samu ruwa ya sha ya dora akai ko to shine Allah ya ce famali'una minha albutun suna masu cika cikkunan su da ita ita ce wannan dai ice na zakkum ko sai ya ce fasharibuna alaihi sai kuma su sha akan wannan dan ice da suka ci na wuta sai kuma su sha akan abincin min alhamim na tafasasshen ruwa fasharibuna shurbal hayb haka za su rinka sha qal qal shurbal hayb irin shan da raƙumi ke ruwa qal 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 haka za ka ga kawai da ya tasaduru idan ya zuka sai ga ya kai kusa rabi da ya ƙara sai ga ya kusa shanyewa yana ƙara sai ga duran kawai ba wai irin sha ne dan kadan kadan ba a shurbal him sha ne irin na raƙumi wanda idan ya sa gwal sai ga kawai ya sha kan bukit daya haka za su rinka kwankwada wannan tafasashen ruwan Allah ya kyauta sai Allah ya ce hadha nuzuluhum yawmaddin wannan shine diyafa farko da za a tarbiye su da ita a ranar sakamako. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun, dan Allah ba mu muka halice ku ba in ji Allah, dan me ba za ku gaskata abinda ake gaya muku game da mu ba. Suratul Waqi'a aya ta 51 zuwa da 5. Wa qala, a wani wurin Allah ya ce, a zalika khairun nuzula, shin wannan shine yafi zama alheri na abinda za a tarbi mutun da shi a matsayin diyafa. Am shajaratuz zaqum, koko itaciyar zaqum, inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin, mun sanya ta ta zama fitina, bala'i ce da masifa ga mushrikai da kafirai. Innaha shajaratun, ita wata irin itaciya ce, takhruju, wacce take tsurowa, fi aslil jahim, a asalin ƙwaryar wutar jahim. Tal'uha, hudatta, ƴaƴanta, ka annahu, kai ka ce kowane ɗan nata, ru'usu shayatin, kawunan shaiɗanu ne. Wannan Allah ya faɗa haka ne saboda ƙwaƙwalwa kan surato wani mummunan abu ta rinka ganin kamar kan shaiɗan. To ka auna a ƙwaƙwalwa fiye da haka, wallahi tallahi ɗan ta yi Allah kyauta. Fa innahum, su ƴan wuta, la'akiluna minha, masu ci ne daga wannan ƴan itaciyar. Famali'una minha albutun, su zama masu makar cikkunansu da ita. Thumma al-thumma inna lahum alaiha la shauban min hamim, sannan kuma su din nan akan wannan abu da za su ci, la shauban, akwai wani garwaye, min hamimin, watan kunga shauban. Kasa idan aka dama wa mutum fura, aka dama fura, jama'a kun gani, idan mutum ya rinka salu da yana diba yana sha, yana diba yana sha, idan ya gama sai ya gaga wani abu a ƙasa, kun gani, wannan zaka ga zakin shi yafi zakin saman da ka sha, domin zuma ko siga da ka zuba, sanda ake juyawa, to akwai wanda sai ya koma ƙasan ya zauna. Jama'a kun gani, to haka yanzu da zaka samu kalanzir ko ka sami kai gas, ruwan gas, wannan injin oil, kana zuba shi a cikin fura sai ya koma ƙasa ya zauna. Lokacin da ka gama shan sama, idan ka zo shan ƙasa sai ka ji masifar gas ɗin tafi a nan. Jama'a kun gane ko? Allah ya kyauta. To shi ne ya ce, sannan akwai wani garwaye na tafasasshen ruwa da ya gama harhaɗuwa a ƙasa, bayan sun ci sun ƙoshi kuma za a ɗebo a basu su sha su shanyi. Thumma inna marji'ahum, sannan daga nan sai kuma ya zama makomarsu, la ilal jahim, can dama diyafa ce, tarba ce ta farko, sai kuma ya zama makomarsu zuwa ga jahim. Safat aya ta 62 zuwa da 8. Fata'amu, shi abincin wuta, yazidul hamma wal ghamma, kullun ƙara bakin ciki yake da nunkufurci da damuwa. Laysa lahum ta'amun illa min dari, dan ba su da wani abinci a wuta ƴan wuta sai na daga ƙaya. La yusminu, in sun ci bai ƙara ƙiba, wala yughni min ju, kuma bai maganin yunwa. Suratul Ghashiya aya ta 6 zuwa ta 7. Wa ba'da an yahriqal jilda wa yaswadda yanzau naz'an shadida, yace bayan ya gama kona fatarsu kuma fatar ta baki, sai ai wani tuzguwa mai tsanani. Qala ta'ala, Allah ya ce na wata sabuwar fata kenan. Allah ya ce, kalla inna halaza, kowa ya tsaya ji, wannan ita ce wutar naza, ita ce wutar laza, naza'atan, mai tuzguwa ce, lishawa ga fatar fuskokinsu. Suratul Ma'arij aya ta 15 zuwa ta 16. Thumma yadukul azmu wa yatafattatu wa yatahattamu, yace daga nan ne yadukul azmu, thumma yadukul azma, daga nan sai karerya yayi kwatsa-kwatsa da kashinsu. Wa yatafattatu, kuma yayi fata-fata da kashinsu. wa yatahattamu yi kwatsa kwatsa da kashin nasu. Qala ta'ala, Allah yace kalla, la yumbadhanna fil hutama, saurara ka ji, za a cilla shi, za a wurga shi cikin wutar hutama. Wa ma adaraka, me ya sanar da kai, mal hutama, wai menene wutar hutama? Narullahi al-muqada, wutar Allah ce mai huruwa. Allati tattali'u 'alal af'ida, wacce take leƙawa tana tsinkaya har a zukata. An gane ku? Innaha 'alaihim mu'sada, ita din nan abar kyalewa ce a kansu. Fi amadin, a cikin wasu ginshikai mumaddada waɗanda suke abeban miƙarwa. Al-humaza, aya ta 4 zuwa ta 9. Wa ashaddu min hadha, abin da yafi wannan zama bala'i da masifa. Anna al-azaba la yaktasiru 'ala al-azabil jasadi, azabar da za a yi ma ƴan wuta ba za ta tsaya bane kawai akan azabar jiki kawai, jikunan su a'a. Bal hunaka azabur ruhi, akwai azabar da rayukansu ne za ta rinka samu. Wa zalika inda ma yukallimuki sahibatuki, yake ƴar uwa tun yanzu ki sani, haka zai same ki ne a lokacin da watan kawaki watan take magana da ke kina cikin wuta. Wazamila tuki, da kuma cosmet dinki, abokan aikinki ko abokan karatunki. Allati dakhalna aljanna, waɗanda suka yi sa'a shiga aljanna. Minat taqiyat, daga cikin masu tsoron Allah a duniya. A lokacin da za su yi magana da ke, to azaba ma har ta rai sai kin ji. Wal abidat, waɗanda suke masu bautar Allah a duniya. Wal muhajjibat, waɗanda suke masu sa hijabi a duniya. Ke ko kina yawo da gani, kina yawo ba hijabi. Wa yu'ati bannaki, kuma za su rinka zarginki, suna gasa miki bakar magana. Qala ta'ala, Allah ya ce, fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun, dan aljanna a aljanna sai wannan bangare ya waiwaya ya juya ya kalli wancan bangare, suna masu tambayar juna. Qala qa'ilun minhum, daya a cikin ƴan aljanna in ya kalli wannan suka yi juna magana suna fira, sai kuma daya ce a cikin su, inni kana li qarin, ina ko da wani aboki a duniya, ina da wata kawa, akwai wani cosmet dina, akwai wani abokin aiki na, akwai wanda tare muke harkar kasuwanci. Yaqulu, a duniya in nayi gaskiya, in na rike amana, in na bi shari'a, sai ya rinka ce min, a innaka laminal musaddiqina, kai kana cikin wannan du'azin da za a yi ne sai sun ce sun yarda, to je ka yarda. Jama'a kun gane ku? A idza mitna, sai ya ce kana ganin yanzu wai kai da gaske ne, in mun mutu. Wa kunna turaban wa idhaman, muka zama ƙasa da ƙasusuwa muka rududdige. A inna lamadiduna, a inna lamadiduna, yanzu kana jin wai mu za a tashe mu a saka mana abubuwan nan da kake ganin ma ba daidai bane da muke yi. An gane ku? Shi ya manta Allah shine maliki yawmiddin. Qala, idan ɗaya gaya ma ɗaya wannan magana na tuna dan uwan shi a duniya da ke faɗin waɗannan maganganu, sai ya ce, ah, hal antum muttali'un, to ai sai ku bude bidiyo, ku bude mana ga fim, bude a ga fim din wutar jahannama, za a ga ƴan wutan da yanda ake yin su, a bude, ba a leƙa ba a hango wutar jahannama. An gane ku? Ba za ku zama masu leƙawa ba ku hango ya wani hali yake ciki. Fattala'a, shi mai abokin kawai sai ya leƙa haka bidiyo da Allah ke nuna yanda ake ma ƴan wuta, sai ya leƙa. Fara'ahu, sai ya hango abokin nashi, fi sawa'il jahim, a tsakiyar wutar jahannama ana ƙona shi. Sai ka hango gashi kana kallon shi. Kala, a lokacin kai da Allah ya tsiratar, sai mutum ya buɗe baki ya ce, tallahi, ka na rantsi da Allah, in kitta, kuma sai ya magana da shi yana ji, ya ce, wallahi ka kusa gab kake da laturdin ka halakar da ni, da na biye ma. Allah ya tsare. Walau na ni'matu rabbi, ba dan tausayin ubangijina da ni'imarsa a kaina ba, la kuntu minal muhdarina, da na kasance cikin waɗanda suke halarce yanzu a cikin wannan wutar. Da yanzu muna nan tare, Allah ya tsare ni, ba yanda ba kai ba ai ta wa'azi kai ta ce mun in dai kibiye maka. Allah ya tsare, da yanzu ni ma ina nan. Allahu akbar. Afama nahnu bimayitin, ce mun ka rinka yi fa a duniya waye da gaske ne mu masu mutuwa ne? Kai mu ba masu mutuwa bane illa mautatan alula, mutuwa farko ce in an yi shikenan. Da haka wa ma nahnu bimu'adhabina, ba wata ran da za a tashe mu bare a ce mu abeban azabtarwa ne, ba mai mana wata azaba, da mun mutu shikenan. Allah ya ce inna hadha, kaga irin wannan taimako da Allah zai wa mai bin shi in an je lahira, la huwal fawzul azim, shine rabo babba mai girma. Billahi allazi la ilaha illa huwa, in ka hangi ana mai azaba sai ka ji kai inna lillahi, yanzu da na biye mai fushi kenan. Duk wanda ke rayuwa ya kalli da kyau akwai abokin da ya dage a kan shi, abokin shi sai ya saka cikin wani abu wanda saban Ubangiji ya dage, yanda aka dage ake wa'azi dan shiryar da mutane, malaka yake dagewa yana nuna maka kai da Allah da shirme ni. In ka dage Allah ya taimake ka kafi karfin shedan, shikenan da an je lahira sai ka ganshi tsakiyar wuta, sai kuma a ce maka wannan abin da ya dage sai ya ja ka Allah ya tsare ka shine kai shi wurin, sai ka ce ta aiko alhamdulillah wallahi walaula ni'matu rabbi, ashe kaga ba wayan ka bane. Duk wanda ya ganshi kan shirya ba wayan shi bane, ni'ima ce ta Allah ba dan ni'imar Ubangiji na ba. La kuntu minal muhdarina, kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, limithli hadha, saboda wannan irin abu da aka fadi, falyamal al'amiluna, wanda za su yi aikin tsirar da kansu sai su, wanda kuma zai biye ma ɗan iska ya zama ɗan iska ya yi, ya rage nashi. A dhalika khairun nuzula, wannan shine tarbar da tafi alheri da za a yi wa mutane ta farko. Am shajaratu zaqum, ko ɗayar itaciyar zaqum, inna ja'alnaha fitnatan lizzalimina, man sanya ta zama fitina ga mushrikai da kafirai. Innaha shajaratu, wata irin itaciya ce, takhruju fi asl aljahim, wacce ke tsurowa a tushen wutar jahannama. Dal'uha ka annahu ru'usu shayatin, ya'yanta kan kaunan shedanu. Fa innahum su yan wuta, la'akiluna minha, masu ci ne daga ya'yan itatuwan zaqum. Famali'una minha albutun, masu cika cukkunan su ne da ita. Thumma inna lahum alaiha lashawban min hamim, sannan akan abinda suka cinata akwai wani gaure na tafasasshen ruwa da kuma za su dora akai. Thumma inna marji'ahu, sannan da a ƙarshe makomarsu kuma la ilal jahim, a tasa su zuwa jahim. Safat aya ta 50 zuwa 68. Ha hiya sadiqatuki fil janna, talomuki watko watu atibuki, ga kawaki a aljanna, kin ji yanda za a yi. Talomuki, tana zarginki, watu atibuki, kuma tana gasa miki bakaken maganganu, tana ƙara zargi akan ki. Wala tanfa'uki waqta idin abada, kuma di yanda zaki nemi ta taimaka miki ba ta iya amfanarki da kodugu har abadan abidina a wannan lokaci. Wannan hakuri sai dai ai ta yi, masifa kuma kullum wadda za ta biyo bayan wacce ake ciki tafi. Allah ya kyauta. Za a iya karawa? Na'am. Ahwanu ahlin nari azaban, a ƴan wuta da za su shiga wuta, wane ne fi kowa samun sauƙin azaba? Shine mafi sauƙin samun azaba a ƴan wuta. La yumkinu bihalin, ba zai yi ta kowane irin hali. An asifa laki azaba jahannama wasfan tamman, in iya siffanta miki azaba jahannama siffantawa 100%, ba zai yi ba. La yabqa ma'ahu nuqsanun, in siffanta miki siffanta da bazan iya rage wani abu a ciki ba wala ziyada ke sai ne kari in nace zan kai 100%. Li'annahu dan yanda abun yake la ya'lamu qadaran nar ba wanda ya san gurgurdan masifa da bala'in wutar jahannama illa khaliquha sai shi mahaliccinta shi kadai ne ya sani wa illa man ra'aha alaihi salatu wassalam sai dai kuma shi annabi da ya ganta tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi kadai ne zai iya bada labarin yadda take lakin sai dai yakfiki an ta'lami ya ishe ki ki sani anna akhaffa ahlin nari azaban wanda yafi kowa sassaucin azaba a yan wuta man yakuna tahta qadamaihi jamratan ghaliya minhuma dimagu shine wanda a karkashin tafin kafashi za a aje garwashi guda biyu ya taka da tafin kafashi kowane daya an gane ku jama'a akwai wadanda azabun wuta Allah ba zai sa su a ciki ba garwashi kwara biyu na wuta Allah zai dauko yawa sai a aje daya anan a aje daya anan sai a ce taka daya da tafin kafarsa ya take dayan da tafin kafarsa sai taka sai ya tsaya yana taka sai ya tsaya a kansu shi iya masifar da za a yi ta mai kenan kawai a tsaye a haka zai zama ba ranar da zai daga amma kwakwalwar kanshi tana zabarbaka saboda masifa shine kaji yace gashi anna akhaffa ahlin nari azaban wanda yafi kowa sassaucin azaba a yan wuta man yakuna tahta qadamaihi jamratan shine wanda zai zama a karkashin tafin kafarsa ko wace daya akwai garwashi daya ya take amma ghaliya min hadimagu kwakwalwar kanshi na zabarbaka saboda masifa wannan garwashi da ya taka wa ma'ana hadha abun nufi da wannan annal azaba min aljamratayn wannan azaba sakamakon waɗannan garwashi guda biyu allataini tahta alqadamain waɗanda suke karkashin kafafunsa wasalal jasadi kullihi min asfalihi ila a'lahu masifarsu ta kai ga jikin shi dukansa tun daga ƙasan jikin nashi har zuwa can saman jikin shi kaga har kwakwalwa قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم النبي يتي احوان اهل النار عذابا يوم القيامه wanda yafi kowa sassaucin samun azabar wuta a ranar kiyama man yakuna tahta qadamaihi jamratan shine wanda karkashin kafafunsa zai take garwashi guda biyu yagli minhuma dimagu amma kwakwalwar kanshi na zabarbaka ta dalilin da ya taka wa fi ruwayatin a wata ruwaya annabi cewa yi tahta akhmas qadamai in an ce akhmasul qadam kun ga shine nan